Kasar Amurka ta yi alƙawarin taimakawa Najeriya a ci gaba da fafutuka da yaki da ayyukan kungiyar Boko Haram da take yi a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Wadata wajen jakadan Amurka na Najeriya ne da suka bayyana hakan lokacin da suka kawo ziyara ga jami'an soja da ke garin Maiduguri, inda suka yi wani ganawa na sirri na wasu 'yan awanni. Daga bisani kuma suka mamaye neman labarai ɗan takaitacciyar bayani game da abin da ke tafe da su. Senator Christopher Coons ya ɗan majalisar dattawa ne na kasar Amurka, wanda kuma ya jagoranci wannan tawaga mai mutum shida, ciki har da jakadan kasar Amurka na Najeriya.
The United States strongly supports the hard work of the Nigerian military in combating terrorism and are grateful for the chance to be here and to see both the response to the humanitarian crisis in northeastern Nigeria.
Yace na farin ciki game da bayanan da Major General da ma'aikatansa suka yi mana, kuma kasar Amurka tana goyon bayan Najeriya sosai don tabbatar cewa an yaki ta'addanci. Muna matuƙar farin ciki da abin da Najeriya take yi, kuma muna farin ciki da ganewa idanunmu abubuwan da suka wakana da ma yadda suke amsa batun agaji a shiyar arewa maso gabacin Najeriya. Bayan dai wannan takaitaccen jawabin, Sanatin Tabiti ya ta komanda da kuri kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya, wato Major General Ibrahim Attahiru, wanda ya mun karin haske game da abin da ya kawo tawagar kamar haka.
Daga Amerika, abin da suka zo gani su ga yadda za su taimaka mana a hada ƙarfi da ƙarfe, saboda yadda za a ainihin faɗannan na Boko Haram da ake yi ya kasance da duka ɗaya, mu tabbatar mun kammala da wannan abu ba daidai ba. Mun yi magana, mun tambaye su shi inda za su iya taimaka mana, mun gaya musu kamar jiragen yaƙi da motocin sarfi haka, duk wa'annan su muna alƙawari cewa ba daɗewa ba cikin ikon Allah za su bamu. Kuma ina so muku alƙawari cewa muna samun wannan ma ba tare da ɓata lokaci ba, cikin watanni kaɗan za mu kammala da wannan aiki. Ana wajen, na gode.
Ya ta komanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin Najeriya Major General Ibrahim Attahiru kenan ke bayani game da ziyarar da tawagar kasar Amurka suka kawo rundunar sojan Najeriya da ke garin Maiduguri, da kuma irin taimakon da kasar Amurka ke so ta bai wa Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.